Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na Via Afrik da ke Yamai mita 102.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan viahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdul Aziz Adili Tore ne tare da Aisha Ma'azu da ma sauraron abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci yau ranar Alhamis 26 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Haka kuma muna tafe da jawabin shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu cikin shirin zaku shi kuma cewa kasashe mambobi na Majalisar Dinkin Duniya sun rungume kudurin ci gaba mai dorewa don farfado da duniya daga talauci. Haka kuma akan wannan batu ne zamu bude layin wayar domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku. To tambayar muka muku ita ce ta wace hanya kuke ganin shirin Majalisar Dinkin Duniya na cigaba mai dorewa zai kai ga nasara. Lambar za ku iya kira ita ce 1-202-205-55. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran kamar yadda muka same su bi da bi. Faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta Jacques Chirac, wanda gogaggan dan siyasa ne kuma babban mai goyon bayan dangantakar kasashe don cimma manufa daya da haɗin kan kasashen Turai da Afirka, wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau Alhamis. Mahukuntan Faransa sun zauna shiru na minti daya, kuma an jima kaɗan shugaba Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi. Jacques Chirac ya kasance gogaggan dan siyasa da ya taba zama magajin garin birnin Paris na tsawon shekaru 18 kafin ya zama prime minister, daga baya kuma ya zama shugaban kasa da ya yi mulkin kasar sama da shekaru 10. Ya za a tuna da Chirac akan abubuwa da dama, ciki hatta kasancewa shugaban kasar Faransa na farko da ya amsa cewa kasarsa na da hannu a kisan kiyashin da aka yi wa 'yan Isra'ila a wani jawabi da ya gabatar a shekara ta 1985. Mukaddashin shugaban hukumar leƙen asirin Amurka Joseph McGee ya fadawa mahukunta yau Alhamis cewa ya yi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida, a yayin da yake amsa tambayoyin da mahukunta suke masa game da dalilan da ya sa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai ya yi, yayin da ake shirin gudanar da bincike a kan tsige shugaba Donald Trump a kan wasu matakai da ya ɗauka. Maguire ya sanar da kwamitin leƙen asirin Majalisar Dokokin Ƙasar cewa doka bata ba shi damar ba da izinin fidda korafin ba, saboda ba shi da ikon ɗaga wannan kariyar da shugaba ke da ita a kan doka. Mukaddashin shugaban, wanda ya fadawa mahukuntan cewa ya yi imani wannan lamarin ba a taɓa samun irinsa ba, ana kuma sa ran yau zai yi wa mambobin kwamitin 'yan majalisar dattawa bayani a cikin sirri. Gabanin ya bada bahasi a gaban 'yan majalisar, kwamitin ya saki bayanan korafin mai kwarmata bayanan. Masarare kada a sha'afa, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Indonesia na fuskantar zanga-zanga mafi girma a kasar cikin shekaru 20, a daidai lokacin da al'ummar kasar ke nuna fushinsu a kan wani garin bawul inda ake shirin yi a kan dokar manyan laifukan kasar, wanda suke zargin wata hanya ce ta rage ƙarfin hukuma mai yaƙi da masu yi wa ƙasa ta'annati. Dubun-dubatan mutane sun yi zanga-zanga a wannan wata a faɗin ƙasar, daga ciki har da babban birnin ƙasar Jakarta, inda 'yan sanda suka yi ta harba barkonon tsohuwa da kuma fesa wa mutane ruwa don tarwatsa ɗalibai masu zanga-zanga a gaban ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar Talata. Mutane da dama sun fusata ne akan wani ƙuduri da zai haramtawa ko kuma ƙarfafa dokar da za ta hana zub da ciki da zinace-zinace da sabo da zagin shugaban ƙasa ko sauran muƙarraban gwamnati. Daga ƙarshe kuma a yayin da ake nuna damuwa akan yuwar tashin hankali da magudin zabe da kuma hargitsin bayan zabe. A jiya Laraba ƴan takara Afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zaben da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a Afghanistan. Kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Abokan adawar shugaba Ashraf Ghani wanda yake nema a zabe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar ƙasa don gudanar da aikin yakin neman zabe. Daya daga cikin ƴan takarar Abdullah Abdullah wanda har da shi aka kulla yarjejeniyar daunin iko da Ghani ta tsawon shekaru biyar ya ce Ghani ba zai kai labari ba kuma zai yi kokarin yin murdiya don ya ci zabe amma ba za su ba shi damar yin hakan ba. Dan takara Gulbuddin Hikmat Yar wani tsohon jarumin yaki wanda ya amince da tayin sulhu da Ghani ya masa yayi gargadin cewa za a samu mummunar sakamako har in dai ba a yi zabe na gaskiya da adalci ba.
To madalla gaida Aisha Mu'azz yanzu kuma ga jawabin shugaban kasar Niger a babban taron koli na shekarar 2019 da aka gudanar a birnin New York.
Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Chef d'État et de Gouvernement,
mai girma shugaban taron majalisa, masu girma shugabannin kasashe da sauran wakilai, maza da mata shugabannin tawaga daban-daban, maza da mata da suka samu halarta wannan taron. Da farko ina mai matukar farin ciki yi maka barka game da zabenka da aka yi a matsayin shugaban babban zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 74. Wannan zaben na nuna irin yadda kasashen duniya ke ganin muhimmancin Najeriya, kasar da ke hulɗa kut da kut da ƙasa ta Jamhuriyar Niger. Wannan matsayin na nuna hazaka da cancanta musamman akan aikin jakadanci da na jami'ai da kuke gudanarwa, abinda ya karfafa min cewa za ku gudanar da aikin da ya rataya akan wuyanku a cikin nasara. Ina mai baku tabbacin cewa tawagar Jamhuriyar Niger a wannan taron za ta baku haɗin kai da kuma sauran mambobin kwamitin gudanar da wannan taron domin ganin taron ya samu gagarumin nasara. Dangane da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ina mai jinjina masa game da irin yadda ya zage damtse tukuru domin gudanar da ayyukan da ke kawo sauya ga kungiyarmu tare da aiwatar da canje-canje a cikin tafiyar ayyukan Majalisar Dinkin Duniya, haka kuma da jajircewarsa domin tunkara canjin yanayi da sha'anin tsaro a yankin Sahel da ma matsalar bakin haure da duk abin da ya shafi kyautata rayuwar dan Adam. To ina amfani da wannan damar domin nuna muku gamsuwarmu tare da yi muku fata na gari. Ya kai shugaba, a ranar 7 ga watan Yuni da ya gabata ne a cikin wannan zauren mambobin wannan majalisar masu rinjaye suka zabi Jamhuriyar Niger da suna Afrika a matsayin mamba na lokaci zuwa lokaci na kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya. Wannan dama ce gare ni domin nuna godiyata game da yarda da amana da aka nuna wa ƙasata. Alawa bangare ina mai baku tabbacin cewa za mu rika wannan matsayin da girma da sanin ya kamata don mu bada tamu gudunmuwar don ganin an warware matsalolin da duniya take ciki a halin yanzu. Mai girma shugaba, mau'idin da aka zaba a wannan shekara a wannan taron cewa da hada ƙarfi da ƙarfe gaba daya don mu kakkaɓe talauci da inganta karatun kyakkyawa tare da yaki da canjin yanayi yana da muhimmancin gaske. Wannan maudu'in ci gaba ne na wanda muka tattauna a kan shi a zaman taronmu da ya gabata bisa ga irin nau'in da ya rataya gare mu domin ci gaba al'ummominmu a cikin yanayi mai karkon gaske. Ya kai shugaba, kamar yadda na sha fada, kasashen duniya bai kamata su kaude idanunsu ba daga kasashen yankin Sahel da na yankin Chad saboda al'ummomin wannan yankin musamman mata da yara suna shan wahala sosai. Haka ma ana gan al'ummomin da ke gudun hijira ko tsira da rayukansu tare da rufe makarantun yara kankana tare da sanya rayukansu a cikin duhu. To domin tunkara wannan lamarin, kasashen duniya ya kamata su warware matsalar kasar Libya da gaugawa ta hanyar zaben wakili na musamman na tarayyar Afrika da Majalisar Dinkin Duniya, su kuma karfafa sha'anonin tsaro da leken asiri na kasashen mambobin Majalisar Dinkin Duniya, su kuma karfafa karfin rundunonin da ke yaki da Boko Haram a yankin tafkin Chad da Jason Sahel tare da karfafa leken asiri da waɗannan rundunonin tare da saka su a cikin shafi na 7 na tsarin Majalisar Dinkin Duniya. Kusan cewa sabon salon ta'adda shine hada fada tsakanin al'ummomi daban-daban tare da ƙara rurrutu ta wuta a cikin kasashen da har yanzu ake samun matsaloli na kullowa a cikin su waɗannan hujoji ne ya kamata ai aiki da su domin fatattakar ƙungiyoyin ta'adda to rahoton na hada muku kenan na jawabin shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu dake a New York a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke gudanar da taruka a gefen babban taron kwalmar sadinki duniya a birnin New York shugabanni sun rungumi kudurin ci gaba mai dorewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Redwan Abbas ya hado mana
kasashe mambobi na majalisar dinkin duniya ne sun karungumi kudurin na ci gaba mai dorewa SDGs a New York a ranar 25 ga watan Satumba shekara ta 2015 manufan wannan mafarki shine farfado da duniya daga talauci da yunwa tare da rashin daidaito cikin lokaci kankani a kuma tunkari sauyin yanayi Mr. Tegu ya nuna cewa tattalin arzikin duniya da ya danganci sha'anin kuɗi da tsarin siyasa duk ƙarfinsu sun dawwama ne a hannun wasu mutane kalilan wannan shine akai-akai ke ƙara ƙaimin talauci tsakanin al'umma Mr. Tegu ya ce samar da duniya da ke da zaman lafiya da gaskiya mai kuma ɗorewa na buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai da kuma hubbasa daga gwamnati.
The world is not fully on track to achieve the SDGs. People are suffering from overlapping impact of inequalities, loss of rights, including child rights, labor rights.
Duniya ba ta samu walwalar da har za ta iya cimma kudurin ci gaba mai dorewa ba. Mutane na wahala daga tasirin rashin daidaito babu kakkautawa saboda haƙoƙi da suka hada da haƙƙin yara da haƙƙin aikin ko kuma ƙadago.
We call on all governments to take concrete steps to protect humanity and human rights.
Muna kira ga gwamnatoci su ɗau ƙwararren matakai don kare bil'adam da haƙoƙinsa. Muƙaddashin daraktan ƙungiyar haɗakan ƙasa da ƙasa na Koriya nan ƙasar Generation ta ce suna ƙarfafawa wasu manoman gane giwa yadda za su yi amfani da hikimominsu su kafa kamfanoni.
In line with the SDGs 1 and 2 of ensuring no poverty and zero hunger.
Magana ta akan SDGs na 1 da na 2 shine na abin da muke yi don tabbatar da manoma ta ƙungiyoyinsu na tsame da tanadi daga sashen jihohin arewaci. Ya sama masu gawai da ya sama masu yamma sun samu ƙwarin gwiwa na ƙarfafa hikimominsu na yin kamfanoni. Bukin makon duniya akan ƙudurin cigaba mai ɗorewa SDGs akan kama aiki na buƙatar goyon bayan jama'a domin cimma wannan ƙuduri na cigaba mai ɗorewa. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba mai ɗorewa SDG zai kai ga nasara. Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira in an jima kaɗan. Kafin nan bari mu shakata da wannan waƙa.
Thank you. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum.
Barakallahu barka da gari.
Barka ka dai, wani akan layi?
Idris mai kusa wakilin baban Yaba daga Zariya nake waya.
To, mana Idrisa gare ka, me ra'ayinka akan wannan maudu'i na yau? Mana Idrisa Zariya. To muna gani layi yayi halin sa. Hai, yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC.
Daga garin Kano.
To daga Kano, Kano. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To ni sunan malamin?
Rabi mai jarida kofar Wambai Kano.
To malam Rabi gare ka.
Na'am, alhamdulillah. Ni shawarar da zan ba yadda za a samu ci gaba ga majalisar ɗinkin duniya. To ko shakka babu akwai buƙatar su amfani da shawarwarin masana, tunda za a iya samun masana su ce abu kaza da abu kaza shine zai samar da ci gaba game da majalisar ɗinkin duniya. To hakan ne zai sa a samu ci gaba, kuma al'umman duniya ma baki ɗaya su ce lallai majalisar ɗinkin duniya tana amfani da shawari. Amma kada a ce ana ɗauka shawarwarin tsiraru alhalin ba a ba da dama ga bangare daban-daban na kowace ƙasa suna da shawarar su. Haka ne za a samu ci gaba. Rabi mai jarida kofin mai jihar Kano ke cewa a huta lafiya.
To malam Rabi, mun gode. Wani akan layi?
Abubakar ne, Abubakar Ibrahim Sukuntuni.
To malam Abubakar, daga ina kake kira?
Ina kira a nan a garin mu ne Sukuntuni.
A wace jiha?
Ah,
okay, to Kaduna. To Kaduna gare ka.
Eh, magdan da nake da shi. Ah, ra'ayin an shi ne. Kafin ni na ba shawara ne a kan gwamnati ta. Shi ba ta dau ta kara dai karfafa matakan tsaro don a kara samun zaman lafiya. Don har yanzu yankin namu yammacin muna samun matsaloli da dama na tashi-tashin hankula irin haka.
To Allah ya sa sun ji wannan kiran naka. Da Kaduna kuma za mu kara koma a Kaduna. Wani da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Yakubu.
To Mala Yakubu, wani kira gare ga shugabannin duniya da ke aniyar ka yanzu haka?
Da farko dai sunana Yakubu Dot Salon Wasalon. Ina kira daga nan garin Kamuri Kudu zangon katar local government Kaduna State Nigeria.
To muna sauraron ka.
Ba ni da wani bayani zan yi akan wannan bayani sai da kawai shawarar da nake so ku kan ku ba ku wannan maudu'i. A wannan gidan rediyo na kuma na jin daɗin shirye-shiryen ku da Allah roƙon da nake muna son ku kara mana lokaci.
To Allah ya sa shugaban namu sun ji wannan kira naka. To yanzu ka mu ƙara koma. Wani akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana ne da Hamza Bello.
To malam Hamza Bello.
Wanda aka fi sani da na goma. To shawara ta anan shine su shugabanni da suka taru don suna taro kamata ya a daina ɗaukar shawarwarin tsiraru kaɗai, a riƙa ba kowace ƙasa kafin taron ya watse a riƙa ba kowace ƙasa dama suna tattauna suna faɗin abubuwan da ke damunsu. Kamar mu Najeriya, abin da yafi damu mu matsalar tsaro ne zai kasance shugaban mu Buhari yana bakin kokarin shi kan ya ga an samu tsaro ingantacce to amma wasu matsalolin sai mu talakawa mu riga ganin cewa kamar da jami'an tsaro ma ake wata badakalai dan haka ya kamata ya sa ido wa'anda ya ba wakilci ya rika dubawa ya bi su ya bibi me suke yi a gurin to Allah ya sa ta tashi lafiya
to mun gode kwarai
to wane ta
to wane a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wane akan layi
Abdulaziz ya aiki
barka kare a gaishe ka kana lafiya
Lahiya nan sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasu a Kano tarayyar Najeriya
To mun gode ba mu albarkacin bakin ka
To to ni ina ra'ayin shine ita majalisar dinkin duniyar nan kuma mun ji dadi dan Afirka ne kuma dan Najeriya yake da babban matsayi a gurin nan ya kamata kasashen irin su Amurka, Ingila, Faransa da dai duk wayan kasashen nan fa su sun riga sun ci gaba maganan ilimi, maganan makarantu, maganan lafiya ya kamata majalisar dinkin duniya inda da gaske ne wannan majalisu a gabanin a karkato wa'annan ababa da na zeno Afirka mana in Allah ya sa da kashin shekara 10 zuwa shekara 20 mu ma wannan matsalan ita wannan majalisa ta taimaka mun ko ba mu kai karshen shi ba za a kai tsakiyar shi shi a waiwaya wani najiya kuma to haka dai muke so gaskiya su zo Afirka su mana wa'annan abubuwa da nan sabo da har yanzu babu ci gaba sosai ta wannan fanni da fatan sun ji wannan sako na wa tashi lafiya
to mun gode kwarai har yanzu dai muna Kaduna wani akan layi sashen Hausa na muryar Amurka har yanzu ne kuna wa alaikum salam
to ina kiran ku daga nan Funtuwa a jihar Kaduna
to ka tsina a gaishe ka me sunan malamin
sunan Muktar Musa Mashi
to malam Muktar me ra'ayinka kan wannan madu ne yau
to ra'ayi na kusan da yake na dai kama da yanzu ake abun amma dai kuma ake muku fata sosai da Allah ya jimka
to mun gode in kana zan iya baka to mun gode to da ka tsina mun gode kwar ka tsina zamu je kogi wane da kogi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
Jini Alelwa daga Jakuta nan jihar Kogi.
To Kogi muna sauraron ku.
Lallai taron nan da ake tsakani da Allah muna son dai an neman mana mafita a gaba shi da duwan sha'urin da ake dai addu'a muke Ubangiji Allah sa samu mafita samu zaman lafiya. Ubangiji Allah sa ku tashi lafiya.
Amin sama amin mun gode kwarai daga Kogi zamu leka Plateau jihar Plateau wani daga Plateau.
Shu'aibu Muhammad daga Dangi
to malam Shu'aibu daga Dangi muna sauraron ka
sunana Dallaji Muhammad Shu'aibu Dangi daga Jungguni
to
ni a gudumar da zan bayar akan shugabannin da suka halittu wannan taron Allah ya sa su fada alkhairi kuma Allah ya sa duk abin da suka fada su yi amfani da shi Allah ya damu da shugaban mu lafiya kuma ina neman karin bayani saboda Allah mu ni ina yawan kira ba a daukan nan ba na ban san ko ya bane
eh malam Shu'aibu sai kai ta ƙara kira dan ka san mutanen masu kiran mu suna da dama Allah ya baka sa'a yau kai nasara to sai ka ci gaba da kira mu insha Allah za ka yi nasara
kuma kuma san garo ana daukan layin su da sauri sauri
a ba haka bane to malam Shu'aibu mun gode zamu leka wani akan layi
Eh ina sunana Isyaku Muhammad Sani dan dindin ina kiran ku daga Ahmed Sheikh
To malam Isyaku kana kiran mu daga ina
Abia Umahia
Oh wace jaha kenan Abia okay
Abia Sheikh Abia Abia
To mun gode gare ka ba mu ra'ayinka
To ya ra'ayin namu ne yake ne dan na tare ku yanzu ne
So maudu'i mu shine wace hanya kake gane wannan shirin na wasu dinkin duniya na ci gaba da mai dorewa SGD zai iya kai ga nasara
So abun gaskiya yana da kalubale da yawa abun da to su dai abun da ni nake gani dai ga abun su shugabannin da su zama akan wannan abun shi adalci shine kai magana guda
To mun gode Allah ya sa su ji kiran su ji wannan kiran naka.
Ya ina muku fata alheri kuma mun ga sakon ku mun ga abubuwan da aka ba mu na masu kiran waya lokacin kwanan baya wurin barka da sallah din nan mun ga abubuwa mun gode.
To yayi kyau mun gode ba ku ci gaba sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kenan. Wani akan layi.
Ba damuwa.
To jama'a mun gode da waɗanda suka sami damar kiran mu suka same mu har yanzu dai kuna tashin sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC yanzu kuma mu agogo na ci a karfe 5 sauran minti 25 kenan yanzu kuma
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana cewa an yi watsi da ƙuri'u biyu da shahararren dan wasan kasar Masar da kungiyar Liverpool Mohamed Salah ya samu a zaben gwarzon dan kwallon shekara na bana. Hukumar kwallon kasar Masar ta tabbatar da cewa biyu daga cikin wakilanta uku da suka yi zaben sun kada ƙuri'unsu ne ga Salah to amma kuma ba a gansu ba. FIFA ta ce lalle ba a kiraya da ƙuri'un biyu na Salah ba. Domin kuwa an sanya rubutunsu ne a manyan haruffa kuma ba sa dauke da sa hannun babban sakataren hukumar ta kwallon Masar don haka ne aka soke su dan kasar Argentina da ke takale da kungiyar Barcelona Lionel Messi shine ya lashe lambar tagurzon dan kwallon shekara na hukumar FIFA ta bana inda ya kada abokan takararsa Cristiano Ronaldo da Virgil van Dijk Hukumar kwallon kasar Spain ta ce kungiyar Barcelona tara ta euro 300 saboda samun ta da laifi wajen tayin sayan dan wasa Antoine Griezmann sa'ad da yake a abokiyar adawar ta wato kungiyar Atletico Madrid Barcelona ta rattabawa Griezmann hannun kwantaragi bayan da ta biya ka'idar sayar da shi akan kudi euro miliyan 120 a ranar 1 ga watan Yuli to sai dai hukumar ta ce Barcelona ta kare doka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da Griezmann ba tare da izinin Atletico ba wacce take da'awar cewa farashin ka'idar sayan dan wasan zai kai euro miliyan 200 dan wasan ne ya sami kubuta daga laifi a cinikin bayan da hukumar ta wanke shi a yanzu kuma mai horar da yan wasan kungiyar ta nan Mauricio Pochettino ya ce masoyan kungiyar na da duk wata hujja ta sukan lamirin kwazon kungiyar a somawar sabuwar kakar wasanni ta bana kungiyar ta tattalin tana da maki 8 kacal a cikin wasanni 6 da ta buga na gasar Premier haka kuma kungiyar Colchester United ta fitar da ita daga gasar Carabao a ranar 30 da ta gabata kocin na ganin cewa muddin basu bada sakamakon da jama'a ke bukata ba to kuwa ba su da zabi illa su rungume ko wani irin suka daga jama'a a fagen wasan zungure wato sunuka kenan an karya lagon mutum na farko a duniya Jude Trump na wasanni har 15 yana samun nasara da koransa dan kasar Ingila Joe Perry shine ya karya lagon na Trump a gasar Evergrande ta kasar Sin Trump mai shekaru 30 ba taba doke shi ba a wasa tun a watan Afrilu inda ya lashe babbar gasa ta duniya a karon farko a cikin watan Mayu kana kuma ya lashe gasar kasa da kasa a kasar Sin a watan nan na Agusta da ya shige Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
ta mun gode Murtala kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha Ma'azu ta dawo muna da tattaunawa labaran duniya
Faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta Jacques Chirac wani gogaggen dan siyasa kuma babban mai goyon bayan dangantakar kasashe don cimma manufa daya da haɗin kan kasashen Turai da Afirka wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau Alhamis Makaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka Joseph Maguire ya fada wa mahukunta yau Alhamis cewa yayi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida a yayin da yake ansa tambayoyin da mahukuntan suke masa game da dalilan da yasa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai yayin da ake shirin gudanar da bincike akan tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka
da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je abuka aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da Bala Umarni sai injin namu Thomas Nine naku Abdul Aziz Adili Turoke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum